بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 5 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 29 ga watan Fabrairu, shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine kasad na 239 cikin jerin kususuwan karatun littafin Zadul Ma'ani fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ولد أكفسن بسنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله. نتافن زاد المعاد موسوعة لتاريخ منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كوما يدرون كان يدنقن لكاراتهم منظر الله صلى الله عليه وسلم لتفرق نساء لتآلم يد يقول أنا لرأي وسد على الأمر نساء. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya, inda ya je kasar Makka don aikin haji, nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah ya saka mishi alkhairi. Dan ba manta ba, muna ta bibiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, inda yake mana tarihin yaƙin Uhud, yaƙi na biyu daga cikin muhimman yaƙe-yaƙe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a halin yi tsakanin shi da kafiran Makka. Ya fara mana darussa akan fa'idoji wanda wannan yaki yake dauke da su. Zamu dashi inda malaki yake cewa minha jawazu du'a'ir rajuli an yuqtala fi sabilillah. Daga cikin fa'idojin da ke cikin kissar yakin Uhud, akwai halaccin mutum yayi addu'a yace Allah ya sa yayi mutuwar shahada. Wa tamannihi dhalika, mutum ya dinga buri da fatan haka. Walaysa hadha min tamanni al-mauti al-manhiya anhu, wannan baya daga cikin fatan mutuwa wanda aka hana. An hana mutum yayi fatan mutuwa yace Allah ya sa ya mutu, imma ya zama dole sai ne baiwa Allah za'i ya dinga addu'a yana cewa Allahumma tawaffani ma kanat al-wafatu khairan li wa ahlini ma kanat al-hayatu khairan. Inda mutum ya shiga wani kunci na rayuwa, ya ji cewa shi rayuwar nan ta ishe shi, to sai dai baiwa Allah subhanahu wataala za'i ta hanyar wannan addu'a cewa Allah ka raya ni idan rayuwa ta ce tafi alkhairi, Allah ka kashe ni idan mutuwa ta ce tafi alkhairi. Da haka an hana mutum ya buri da fatan mutuwa, amma wanda zai fatan mutuwar shahada to wannan ya halasta gare shi, kamar yadda muka ji daga wasu sahabbai, zai ƙara ambaton bayani a kansu, kamar yadda kuma ya tabbata cewa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya kasance shi ma yana irin wannan fata na mutuwar shahada, kuma Allah ya cika masa ya yi mutuwar shahada ɗin a garin Madina radiyallahu anhu wa ardahu. Malam ya ce kama qala Abdullahi ibn Jahsh, kamar yadda sahabin nan Abdullahi ibn Jahsh ɗaya daga cikin shuhada na Uhud radiyallahu anhu yake cewa Allahumma laqini min al-mushrikin rajulan azima kufruhu shadidan harduhu fa uqatiluhu fa yaqtulni fika wa yaslibuni thumma yajda'u anfi wa udhni fa idha laqituka qulta ya Abdullahi ibn Jahsh fi majda'ita qultu fika ya rab. Mun ji cewa Abdullahi ibn Jahsh da shi da abokinsa Sa'd ibn Abu Waqqas radiyallahu anhuma suka koma gefe, suka ce bari mu yi addu'a, idan mun yi addu'a kowa ya ce ma abokinsa amin, shi sai wannan addu'a. Sa'd ibn Abi Waqqas kuma ya addu'a cewa Allah ya sa ya gamu da kafiri, Allah ya bashi sa'a ya kashe kafirin, ya kwashe dukiyar kafirin. Daga baya Sa'd yake cewa sai na fahimci cewa Abdullahi ya fi yin addu'a mai muhimmanci. To Abdullahi dan Jahsh ya addu'a ya ce Allahumma zakkini min al-mushrikina rajulan aziman kufur, Allah ka gama ni a wajen yakin nan, ka hada ni da wani kafiri mai girman kafirci, shadidan hardu wanda yake da tsananin jarunta, fa uqatilu in yi fada da shi fayaqtulni fika Allah ka bashi sa'a akaina ya kashe ya kashe ni dan kai ya Allah wa yaslibuni Allah ka bashi dama bayan ya kashe ni ya kwashi dukiyata wato ya cire mini makaman da ke cikina da sutura thumma yajdabu amti wa udhni ka bashi dama ya Allah ya sare hanci na ya tsaga kunni na fa idza laqituka ya Allah idan na gamu da kai fa qulta ka tambaye ni kace ya Abdullah ibn Jahsh fi majdita me yasa aka tsare maka hanci qultu sai in ce da kai fika ya rabb saboda kai aka mun haka ya Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yayi addu'a ta fatan mutuwa amma mutuwar shahada wa minha anna almuslima idza qatala nafsahu fa huwa min ahli an-nar daga cikin fawaid dake cikin wannan yaki anna almuslima cewa shi bawa musulmi idza qatala nafsahu idan har ya kashe kansa fa huwa min ahli an-nar to ya zama daga cikin yan wuta Allah ya sani liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi uzman saboda annabi ya magana game da uzman yace allabi abla yawma uhudin bala'an shadida wanda yayi yaki a uhud din nan yaki mai tsanani falam mashtaddat bihi al-jirahu nahara na aslabsahu da sara da suka suka mai tsanani sai ya kashe kansa ya yanka kai shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce huwa min ahli an-nar dan wutai babu shakka kashe kai suicide mutum ya dauki rayuwarsa babban laifi kuma Allah subhanahu wataala ya hana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunanku Allah yana tausayi sannan a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dauki wani makami ya zunduma wa kanshi to ranar kiyama za a tashi da wannan makamin yana cakawa kanshi wanda ya sha wata guba ya kashe kanshi ranar kiyama za a tashi shi da wannan guban yana shanta wanda duk yayi wani abu ya hukan wani tudu ya duro dan ya kashe kanshi in ya mutu shi ma ga zai faru shi babu shakka babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wataala mutum ya kashe kanshi wannan Uzman gashi zamu ji ta'liqin da malami akai Uzman ibn al-Harith al-Dhufani wanda yana cikin wannan runduna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yake ku wasu sun ce da ma munafiki wani mutum ne wanda yake kamar da aka bada labarin shi cewa talaka ne amma jari a cikin kabilar Banu Gufar suna ji da shi a cikin gwarazansu ba shi da mata ba shi da ɗa saboda talauci amma gwarzo ne na gaske to a kan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah yana daga wannan addini koda da fajirin mutum idan muka kalli abinda malam mai ta'liqin ya ambata kasa da yake cewa akhrajahu ibn hisham an ibn ishaq qala wa hadathani asim ibn umar ibn qatada qala kana fina rajulun utiya la yadri mimman huwa yuqalu lahu uzma akwai wani mutum a cikin mu da yazo ba a san daga ina yake ba a san asalin su ba amma ana da ce mishi Uzman ibn Harith al-Dhufani wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dhukira lahu kusan da aka ambace shi ana cewa ai Uzman jarimi sai annabi ya ce innahu min ahli an-nar ai dan wutai qala ibad labari yake cewa falamma kana yawm uhud qatala qitalan shadida da aka bu uhud yayi yaki mai tsanani faqatala wahadahu thamaniyatan aw sab'atan min al-mushriki shi kada ya kashe jarumai cikin kasare su bakwai ko takwas wa kana za ba asan dama mutun ne mai karfi fa asbatat al-jiraha raunukan da aka ji mishi sai suka kwantar da shi fa hutumila ila dari bani gufa sai aka dauke shi zuwa gidan wadannan danki nashi qala faj'ala rijalun min al-mu'minina yaquluna lahu wallahi laqad ablayta al-yawma ya Uzma fa abshir sai aka dinga zuwa ana yaban shi ana cewa gaskiya kai kokari wani ai muna maka albishir la ne maraba kai ai kai ka dace qala bimaza abshir yace da me zan yi bishara fa wallahi in qatatu illa an ahsabikum yace yaran da Allah shi ne yake nan dan jihadin musulunci a yayi ne dan dangantakar gidansu dan ya daga girman gidansu walau na zani kama kasar shi shi da bada ka ba zai so yake a ci bari gufar jarmai qala falamma shtaddat alaihi jirahatuhu yayin da waɗannan cutuka suka mai tsanani akhadha sahman min kinalati sai dauki wata kibiya daga cikin kubansa faqatala bihi nafsuhu ya karasa kanshi kashe kanshi warijaluhu thiqatun lakinnahu mursal wannan riwaya ta cikin litafin ibnu hisham mursala ce kamar da ake gani daga qatada qatada kuma tabi'i warawa al-bukhari fi al-maghazi fi bab ghazwati khaybara wa fil qadari babu al-amal bil khawatim al-imam al-bukhari ya fada hadisi a cikin sahih din shawarar guda biyu a cikin kitabul maghazi babun da ke bayani akan yakin khaybar da kitabul qadari babun da ke magana akan cewa ayyuka ana ikibari da karshen su ne da sai muslim ma ya fitar da shi min hadis sa'd ibn sa'd al-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taqa huwa wal mushrikuna faqtatu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da kafirai akai yaki akai fada falamma mala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihi wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum shadda illa ittaba'aha yadribuha bisifi bayan da aka koma kowa sai kuma sasanin su sai dan akwai wani mutum a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya kyala kafiran ne da ya duhu sai ya ji ya kai farmaki fa qalu sai aka dinga cewa ma ajza'a minna ahadun kama ajza'a fulan babu wanda ya kai wani yin kokari a wannan yaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa innahu ama innahu min ahlin nar annabi ya ce amma fa dan wutan fa qala rajulun min alqaumi sai wani ya ce ana sahibuhu abada ni ko zan rike masa iyakar rikewa sai na ga me yayi wannan mutumi zai yi na yan wuta qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu sai wannan mutumi ya dinga bin wancan da aka ce dan mutumi din da ya tsaya shi ma sai ya tsaya wa idha asra'a asra'a ma in ya tafi shi ma sai ya bi shi qala fajriha ar-rajul jurhan shadida aka ji masa rauni mai tsanani fasta'jala al-mauta sai ya gaggawar mutuwa fa wada'a nasra sayfihi bil ard sai sanya wato tsinin takobinsa a ƙasa wa dubabuhu baina fadayhi sannan kuma wato gefen takobin a tsakankanin nuruwansa a kirjinsa kenan ya saka haka sai thumma tahamala ala sayfihi sannan sai daura jikin shi a jikin wannan takobin da ya kafe ba ya kafe sai danna jikin shi a jiki ta bullo ta baya faqata da musu fa kharaja ar-rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ashhadu annaka rasulullah sai wannan mutum ya fita yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yana cewa babu shakka kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa ma zaka me ya faru qala ar-rajulu alladhi dhakarta alifan annahu min ahli an-nar fa a'zama an-nas dhalika shi ya manzon Allah da zuka ce wa na dan mutum sai al'amarin yau mutane nauyi suka kasa fahimtar zancen yace to dan haka ni kuma fa qultu ana lakum bihi zace musu zan bi muku sawunsa fa kharajtu fi talabihi hatta juriha jarhan shadidan fasta'jala al-mauta fa wada'a nasla sayfihi bil ardi wa dhababuhu bayna sadai thumma tahamala alayhi fa qatala nafsa yace na manzo Allah na bi wannan mutumi na ganshi an ji mishi rauni ya gaza hakuri yayi kokarin kashe kanshi ya karasa kanshi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika sai wanda Allah yake cewa innar rajula la ya'malu amala ahli aljanna fi ma yabdu lin nas wa huwa min ahli an-nar annabi yace dama shi mutum za a iya ganin shi yana aikin yan aljanna ga abin da yake bayyana ga mutane wa huwa min ahli an-nar alalun kuma dan mutum wa innar rajula la ya'mala amala ahli an-nar fi ma yabdu lin nas wa huwa min ahli aljanna wani kuma yana iya ya dinga aiki na yan wuta ga abin da ake gani alalan kuma da aljanna za ka karka rudu da mazahir na ayyukan mutane karka rudu da mazahir na ayyukan kanka kai dai ka nemi Allah ya baka dacewa da cikawa da imani in kun tana mun karanta a baya al-Usayri wanda ya musulunta bai yi sallah ba ya zo ya shiga cikin wannan runduna kuma ya zama shahidi kaga aikin yan wuta yake ta yi shi kuma wannan gashi aikin yan aljanna ne jihadi da shi ake shi sa bukhari ya kare mu hadisin babu cewa ba a cewa wani shahidi ne saboda wannan mutumin yanzu da ba dan an yi labarinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana akan shi, aka zo a gan shi ya mutu za a dauki shi cikin shahidai ne shi ma a bar shi a nan shuhada Uhud Uhudin a rufe shi a wajen. Amma wannan bayanin da ya faru game da shi sai ya tantance cewa shi baya cikin wannan falalar, kuma wannan hadisin yana nuna hadarin da ke cikin mutum ya zama ya rudu da aikinsa. Kuma kaga a baya ya ce ai shi yana yi ne saboda jaranta, ma'ana mutum ya dinga yin wani aiki wanda yake so a yaba mai akai alalan aikin na lahira, cewa da shi ai bai yi wannan fadan ba sai dan a yaba mutanen garinsu. Sannan kuma yana nuni zuwa ga abin da ke cikin kissa na tsoratarwa game da makoma, game da karken mutane, cewa wajibi ne bawa ya zama yana cikin hazar, yana cikin taka tsantsan game da ayyukansa, wanne ne ne game na ƙarshe. Da kuma uwa uba shine batu akan haramcin kashe kai, babu shakka mummunan ɗabi'a ce mutum ya yi tunanin ma bari ya kashe kanshi saboda wata damuwa, saboda wani ɓacin rai, ko saboda wata asara, ko kuma irin yadda ƴan mata suke yi saboda an hana su auren wasu waɗanda suka so, don sakarci ta sha guba, ta kashe kanta, ko ta cinna wa kanta wuta, ko ta faɗa rijiya, bayan ƴan kwanaki kuma shi kenan shi kuma ya je a wata, ya mamanta da ke kina can kina birgima a wutar jahannama, ko jerin asara ce wannan. Ya ku ƴan mata ku daina wannan tunanin, idan iyayenku suka ce ba za ku aure wani ba ku haƙura, ku haƙura ku aure wanda suka ce shi kenan ku wancan ai mishi fatan alheri, Allah ya sa ka shefa alheri. Amma ki je garin hauka da wauta zai ki sha wani fiya-fiya ko maganin ɗera ki kashe kanki, to ƴan wuta ciki, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ya tsare. وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث سهل بن سعد بنحو مما هنا، وأوله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أهد ما رأينا مثل ما أبلى فلان لقد فر الناس وما فر. أذكر رواية الإمام أبو يعلى الموصلي أذكر مسند سأكتي لقدي سهل بن سعد السائلي أكتي تنفرقوا an bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wani fa yana kokari a gurin jihadin nan saboda kowa ya gudu amma shi bai gudu ba. Wa fihi a cikin isnadin wannan riwaya ta Abu Ya'la akwai mutum mai suna Sa'id bin Abdurrahman al-Qadi wa huwa in kharraja lahu muslimun kam qala fi at-taqrib saduqun lahu awham, ce wannan mutum mai suna Sa'id ibn Abdurrahman al-Qadi ko da yake muslim ya fitar da riwayar sa, amma dai a cikin taqribut tahrib na Ibn Hajar yana cewa saduqun lahu awham, mai gaskiya ne amma yana da kurakurai. Irin wannan a sa'ad da duk ya kadaitu da wani abu daga cikin riwaya, wannan abin da ya kadaitu da shi za a yi taka tsantsan wajen karɓar shi sai an duba ko za a samu wani ya raka shi akai. Wa ma zalika faqad qala al-Haythami fi al-Majma' rijaluhu rijal as-sahih, abinda al-Haythami ya faɗa kenan a cikin Majma'u az-Zawaid, yace mazajin wannan isnadi mazajin isnadi ne inda tace. Wa fil babi an abi hurairata inna al-bukhari fil jihadi babu inna Allah la yu'ayyidu hadha hadha ad-dina bil rajul al-fazil, yana da cikin riwaya Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari, wanda al-Imam al-Bukhari mishi babi da cewa babun da ke bayani akan cewa Allah yana iya daukaka addinin musulunci koda da mutumin banzai. Haka al-Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya qala da yake cewa shahidna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khaybara, inja Abu Huraira yace mun je yakin khaybara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi a ciki anna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun mimman ma'ahu mimman yadai islam, annabi yace ga wani mutum da ke tare da shi kuma yana cewa shi musulmi ne, annabi yace hadha min ahlin nar, annabi yace kun ga wannan dan wuta ne. Wa fihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bilalan an yunadi fil nas, bayan da mutumin ya kashe kanshi sai annabi ya sa bilal ya je ya shela cikin mutane cewa innahu la yadkhulu aljannata illa nafsun muslima, babu mai shiga aljanna sai musulmi. Wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina bir rajul al-fajir, Allah yana daukaka wannan addini da mutumin da ba mutumin kirki ba. Kaji wannan shine ta'liqin da suka yi anan na Sumalin Sa'ib al-Arnaut. A takaice jama'a, babu kyau mutum ya kashe kanshi, kuma babu kyau mutum ya yi aikin lahira kamar jihadi amma don duniya. Wa minha, daga cikin fawaid da ke cikin wannan gaba ta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tarihin yakin Uhud anna sunnata fi shahidi alla yughassal wala yusalla alaihi wala yukaffan fi ghairi thiyabihi bal yudfan fiha bidamihi wa kulumihi illa an yuslabaha fa yukfana fi ghairiha. Daga cikin fawaid da muke fahimta a yakin Uhud akwai cewa anna sunnata fi shahid, abinda yake sunna game da shahidi wanda ya mutu a gurin yaki, Allah ya ghassal, ba a wanke mishi wankan gawa, ba a yi mishi wankan gawa, wala yusalla alaihi, ba a mishi sallar gawa, sallar jana'iza, wala yukaffan, ba a sanya mishi likafan fi ghairi thiyabi, sai dai wannan tufar da ya saka uniform din shi na jihadin nan da shi za a bashi, bal yudfan, za a rufe shi ne fiha cikin tufarsa, bidamihi da jinin da ke jikinsa, wa kulumihi da raunukan da ke jikinsa, illa an yuslaba, sai in kafiran da suka kashe shi sun kwabe mishi sutura ne, sun tafi da suturan, fa yukfana fi ghairiha, to nan babu laifi ana iya sanya mishi sabon likafi. Wannan abu ne tabbatacce, duk da yake akwai maganganu da malamai suka yi akan haka. Hadisi ya tabbata daga Al-Imamu An-Nasa'i ya fitar da shi, haka Al-Imamu Qahawi a cikin sharhu ma'anil athar, haka Al-Imamu Al-Baihaqi daga hadisin Shaddad ibn al-Had cewa wani mutum cikin mutanen ƙauyuka ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta yana so ya je jihadi, sai Annabi ya hada shi da wasu sahabbai ya ce to a tabbatar da su, ya shiga cikin su, da aka je Khaybara, bayan da aka gama jihadin Khaybara sai aka dawo, sai zama shine a baya irin waɗanda suke bin sawu suna tsintan abinda aka manta ko suna tare mutane bayan su. Da yazo Madina sai aka ce mishi ga abinda aka baka rabanka na jihadi, sai cewa shi baya son wannan, sai aka ce to sai dai ka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi labari, sai tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzo Allah menene wannan, sai Annabi ya ce qasamtuhu laka, wannan rabanka ne na baka, sai ya ce ma ala hadha ittaba'tuka, ni ban bi ka dangane ba ga yaron manzo Allah, walakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna wa ashara ila halaqihi bi sahmin fa amut, yace ni na bi ka ne dan a jefe ni a daidai nan, sai nuna daidai makwantan makogwaron shi, yace so nake a jefin da kibiya a nan ta fito ta nan, ya nuna makogwaron shi bangare daya da ɗayan bangaren, yace sai in mutu in tafi aljanna, ni abin da nake so a mu kawai, ya wuce kuma kawai shi, sai Annabi yake cewa in yasduq hadha yasduquhu Allah, in dai da gaske yake to Allah zai gargaɗe shi. Shikenan ana nan aka sake tafiya wani jihadi da aka zo ana zuwa tun karan farko, aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi, aka zo da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an riga an ji mishi rauni a daidai nan wurin da ya nuna ya mutu, ya yi shahada a jihadi, manzo Allah yana gani yake cewa shi ne mutumin da aka ce eh shi ne, sai ya ce sadaqallaha fa sadaqahu Allah, ya gaskata Allah shi ma kuma Allah ya gaskata shi. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani bargo na shi, fakaffanahu nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbati, annabi ya mishi likafani, annabi ya aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi da kanshi haka a hannunsa, babu makara, ya dauko shi a hannun shi bai tsaye da shi, ya mishi addu'a, ya mishi sallah, har aka ji shi a cikin addu'ar da yake mishi yana cewa Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan wa ana shahidun ala dhalika, annabi mishi wannan addu'a yace ya Allah wannan bawanka ne yayi hijira dan addininka, ya zo yayi jihadi dan addininka, an kashe shi ni sheda ne akan cewa shahidi, kaga wannan ya gama morewa shi bai da wata matsala ko radiyallahu anhu, amma kuma ko sunan shi ma an talalaba ma ba san sunan shi ba, saboda ba shi bai ma zauna a Madina ba, aka yaƙin ma ƙauyen sa yake kuma bayan gari ya zama shi, Allah ya gaskata shi ne saboda shi ma gaskiyarsa. To wannan ya zo a mahallin da ke nuna cewa ana iya yi, to da kuma malamai suka yi ta munaza'a shin da wannan mahalli da wannan fuska za a yi, zai zo ya tattauna mana akan cewa ya halasta ala wajhi istihbab, ai musu wanka ko sallah ko ai musu likafani idan shugaban musulmai ya ga dacewar haka saboda wata maslaha, amma idan bai ga dacewar haka ba to asali shine ka ai musu, alal misali ya zama cewa watan gawawwakin sun yi datti kaman dattin kolayyaki kuma kamar haka,
in ya ga dacewa a tsaftace musu koda fuskokin su da hannayen su da sauran gabobi babu laifi ana iya haka ko kuma ya zama kayan da ke jikin su sun yayyage saboda mutsumutsin da aka yi da suka ko harbi ko sara nama babu laifi idan shugaban musulmai ya ga dacewa a san da wani likafani a jiki sannan zamu zo mu ji akwai riwaya ta al-Imam An-Nasa'i wato da karin cewa da aka ce annabi bai yi mashuha da Uhudin sallah ba aka ce illa Hamza yana nan a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ahu na Malam Muhammad Nasir al-Albani kuma wannan riwaya ce tabbatacciya insha Allah da haka dai wannan shine al-aslu cewa ba a yi musu wanka ba a yi musu sallah ba a yi musu kafani to menene hikimar waɗannan abubuwan da ba za a yi musu malamai sun tattauna cewa abin da ya hana a yi musu wanka saboda waɗannan jini da ke jikinsu da waɗannan makamai kamar da ya tabbata a cikin hadisin Bukhari za su tashi ranar alkiyama suna ƙanshin almiski jinin da ya zuba a jikinsu waɗannan makamai waɗannan wurare na raunuka za su tashi suna ƙyalƙyali suna haske suna ƙanshin almiski sannan kuma wannan ƙurar datti ta ainihin wato jihadi ita kuma ƙasar za ta dinga musu shaida akan cewa su shahidai ne sannan kuma sallah da ake yi addu'a ce ake yi don neman musu gafara da su kuma Allah ya riga ya gafarta musu kin dai Allah ya riga ya faɗa cewa ya gafarta musu ya musu rahama su ba matattu bane suna nan rayu a wurin Allah don haka kamar a ce su sun wadatu daga addu'ar bayi irin ta sallar jana'iza don haka sai aka ainihin wato ce a kyale su wasu kuma suka ce saboda lura da yanayin yaki cewa a lokacin da aka kashe sadana a wurin jihadi sauran ƴan uwansu musulmai da suke raye za su kasance cikin damuwar wahala wataƙila da raunuka da aka ji musu ba sa cikin nishaɗin da za su iya yin waɗannan ayyukan kuma ba za a al'adance ta yi gawawakin suna da yawa kamar yadda ya faru a Uhud din nan gawawakin suna da yawa gawa 70 sannan su kuma waɗanda suke rayen ba lafiyayyu ba ne sun wuni suna faɗa da kafirai an ji musu rauni an sassare su wasu an tsinka musu hannu wasu an fasa musu idanu wasu an karya musu ƙafa to ta ina za su fara aikin jana'izar mutum 70 ko mun gani wasu suka ce wannan dalilin ne yasa haka don haka in akwai nishaɗi to za a yi saboda idan an yi ko da ike shahidai ne suna da falalar sun tsira amma ku da za ku musu sallah za ku samu lada haka dai malamai suka yi tattaunawa akan waɗannan masailin al'amarin da yana takewa ga abin da shugaban musulmai na wannan lokaci ya fi dacewa ko abin da ya shawarci mashawartansa makusantansa wallahu ta'ala wa minha annahu idza kana junuban ghusila kama ghassalat al mala'ikatu hanzalata ibnu abi amir daga cikin kuma bayanan shi ne cewa idan yana da janaba to ghusila za a yi mishi wanka kama ghassalat al mala'ikatu hanzalata ibnu abi amir kamar yadda mala'iku suka yi ma hanzalatu dan abu amir wanka to wannan kun tuna mu tattauna shi a baya cewa akwai maganganu a ƙashin wannan tunda mun ji cewa shuhada'u su kansu mashru'iyya ta yi musu sallah tana matsayin wato abin nan ne tana matsayin mustahabbi kamar da shi kanshi ibnu qayyim yake faɗa a cikin tahdhibus sunan cewa annahu cewa shi shugaba mukhayyarun baina salati alaihi wa tarkihim limajil athari bi kulli wahid cewa hadisi sun zo akan kowanne to ana iya musu ana iya abusu to ya za a yi a gane ma tukunna wane ya mutu da janaba wataƙila ya faɗi kuma tasa ta faɗi ko wani abu da ya faru ya sa aka gane to idan aka gane haka ana iya a yi mishi wankan janaba kamar yadda mala'iku suka yi ma Hanzalatu wanda ake wa laƙabi da ghassilul mala'ika wanda muka ji a baya cewa amarya ce da shi yana kwance tare da ita a ɗaki kafin ya biya buƙatarsa ya riga ya samu kari na janaba ya ji ana kaɗa goge ko kuma ana sanarwan a fito jihadi haka ya tsallake ta ya fito ya shiga cikin wannan runduna ta ainihin wato sahabbai a yaƙin Uhud ana zuwa kuwa aka kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga yana kauda kai daga wurin da yake sai ya ce a tambaye mini iyalinsa me ya faru sai iyadin take ba da labarin cewa ai ga abin da ya faru sai annabi ya ce to na ga mala'iku ne su zo suna mishi wanka shi yasa nake kauda fuskata kar na ga tsarecin sa to da haka ya halasta idan an samu wani yana da janaba kafin fara jihadi to sai ai mishi wanka wannan yana nuni zuwa ga halastin kuma jinkirta janaba idan akwai wata bukata ta gaggawa da kamata yayi ne tashi daga kan matar sai ya fara yin wanka tukunna kafin ya fito ko to amma wani dalili ne yanzu wanda yake ganin muhimmancin sa yafi karfin a jinkirta shine ya hana shi ya wanka da haka mutun yana iya jinkirta wankan janaba saboda wani dalili muhimmi amma in haka nan ne kawai to an hana mutun ya kwana da janaba wanda yake kwana da janaba mala'iku ba sa zuwa kusan shi idan har ya gaza yin wanka to ya tashi ya alula in ya gaza yin alula to ya taimama amma kada kawai ya murgina haka ya ci gaba da bacci wannan baya daga cikin tarbiyya mai kyau bai daga cikin al'ada mai kyau karanta littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah malam ya ci gaba da cewa wa minha anna sunnata fi shuhada'i an yudfanu fi masari'i daga cikin fiqhun da za a fitar a yakin Uhud akwai cewa shuhada'u waɗanda suka mutu a gun jihadi yudfanuna ana rufe su ne an yudfanu fi masari'ihim a inda suka fadi a mafadar su wala yunqalu ila makanin akhar ba diban su a kai su wani wuri daban fa inna qauma min as-sahabati naqalu qatlahum ila al-madina kuma abin da ya faru a yakin Uhud wasu daga cikin mutanen Madina sun kwashi ɗan uwansu da aka kashe za su kai su makabartu cikin Madina su rufe su fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sa akai shela bil amri cewa yana bada umarni bi raddil qatla ila masali lalle waɗannan mamata a dawo da su wurin da suka fadi qala jabir jabir abdullahi yake cewa baina ana fin nazara yace ina tsaye cikin yan kallo sune annazara waɗanda suke alqaiduna wanda ba su yaki ba yan kallo kenan a bakin gari suna tsaye suna leken mai aiki irja'at ammati bi abi wa khali adalathuma ala nabi sai ga ammati gaggona tazo da babana da dan uwan uwata gawokin su adalathuma ala nabi tayi mangala da su akan wani raƙumi ma dahin wanda ake amfani da shi wajen ban ruwa fa dakhalat bihi mal madina wannan mata mai taurin rai ta fita shigo da su cikin garin Madina da tadfanahuma fi maqabirina dan ta rufe su a makabartan kabilan waja'a rajulun yunadi sai ga wani mutum yazo yana bada sanarwa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'murukum an tarji'u bil qatla lalle annabi alaihi salatu wassalam yana umarninku da ku mai da gawawakin nan inda suke fanadfinuha fi masari'iha haythu qutilat za mu rufe su a wuraren da aka kashe shi qala jabir yace farja'ana bihi sai muka koma da su can filin Uhud fadafanna kuma muka rufe su fil qatla haythu qutila muka rufe su a cikin matattu a inda aka kashe su فبين انا في خلافه معاويه بن ابي سفيان يشي تو وترانا ا زمانن خليفانچن معاويه دان ابو سفيان رضي الله عنهما زمانن سراكونن بنو اميه كده ارجاني رجل فقال يا جابر وني يجي من كاي جابر والله لقد اثر اباك امال معاويه فبدا يشي متانن مايكتان معاويه فا سن تونا قبرن بابانك غاوا تا فتو ان غنتا فخرج طائفة منه ان ga wani sashin jikinsa qala jabir yace fa ataitu fawajtuhu ala nahwi alladhi taraktuhu lam yataghayyar minhu shay sai nazo na ganshi a yadda na bashi bai canza ba kwata kwata qala fawaraitu na sake mushi kabari fasarat sunnatan fi shuhada'i an yudfanu fi masarihi ya zama sunna ce ga shahidai a dinga rufe su a wuraren da suka ainihin faɗi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga hadisin Jabir da isnadi tabbatacce haka al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da shi haka Abu Dawud da ma da Tirmidhi haka al-Imam Ibn Hibban hadisi ne tabbatacce kissa ce sananniya bi karasa ta ba akwai saura yace wa minha daga ciki akwai jawazu dafnir rajulaini aw ath-thalatha fil qabr al-wahid halaccin sanya mutum biyu ko uku a kabari guda daya idan akwai larura ko bukatar haka. Saboda menene yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yadfinu ar-rajulaini wath-thalatha fi al-qabr. Annabi ya kasance yana rufe mutum biyu ko uku a cikin kabari guda, wa yaqulu ya dinga cewa ayyuhum aktharu akhadan lil-qur'an, wane ne yafi daukan al-qur'ani a cikin su, wane yafi hadda wa yafi al-qur'ani. Fa idha asharu ila rajulin qaddamahu fi al-lahj, isan da aka nuna wani sai ya sa shi a gabas din kabari, wannan yana nuni zuwa ga falalar masanin al-qur'ani koda a cikin matattu ne kin. Sannan baya ga haka yana nuna kuma halaccin sanya mutane biyu a cikin likafani guda ɗaya ko uku, domin a wannan yanayin ba ma wai kabari ɗaya ba. Bukhari ya rawaito cewa kufina Jabir ya ce kufina abi fi namratin kufina abi wa amrin Amr ibn Jumuh kenan fi namratin wahida, an sanya babana da Amr dan Jumuh radiyallahu anhuma a cikin wato abin nan bargo guda ɗaya, an sa su a cikin likafani guda ɗaya saboda karancin likafani ɗin. Kamar yadda muka sani kuma shi a wannan Mus'ab shi nashi ma bai kai wanda zai rufe mutum guda ɗaya ba, sai dai a rufe kai kafa ta fito ko a rufe kafa kai ya fito. Wadafana Abdullahi bin Amr ibn Haram wa Amr ibn al-Jumuhi fi qabrin wahid, aka rufe waɗannan guda biyu kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito, an rufe Amr dan Jumuh da Abdullahi dan da Abdullahi dan Amr dan Haram an rufe su a kabari guda ɗaya. Sannan Hamza da Abdullahi dan Jahash su kuma su a kabari guda ɗaya, kamar yadda Ibn Sa'd ya fitar da Ibn Hajar ya ambata a cikin Al-Isaba. To ya halasta a saka mutum biyu ko uku a kabari guda ɗaya a irin wannan yanayi ko a wani yanayi makamancin sa, inda aka samu mutuwa da yawa ko rasuwa ko wata annoba ko makamancin. Ayyuhum aktharu akhdhan lil-Qur'an, za a duba wannan yanayin sai a sanya a ciki. Sai yake cewa wadafana Abdullahi ibn Amr ibn Hiram wa Amr ibn al-Jumuh fi qabrin wahid lima kana bainahuma min al-mahabbati, saboda abin da ke tsakankanin su na kauna, babu laifi kenan a kula da kusancin su, suna raye abokai ko dangi ko ƴan uwa ko mutanen kabila guda ko wanda suke da wani abu da ya haɗa su, babu laifi a lura da wannan. Faqala yace idfanu hadainil mutahabbaini fi dunya fi qabrin wahid, waɗannan mutane guda biyun nan da muka san cewa suna ƙaunar junansu tun a duniya, ku rufe su a kabari guda ɗaya. Thumma hufira anhuma ba'da zamanin tawil, kaji ya da ya sake da wannan labarin. Sannan aka sake tone kabarin nasu bayan tsawon zamani. Wa yadu Abdullahi ibn Amr ibn Haram ala jurhihi kama wada'aha hina jurha, sai aka tarar da hannun Abdullahi dan Amr dan Haram baban Jabiru, hannunsa yana nan rike da cinyarsa inda aka ji masa rauni, ya dafe daidai wurin ciwon. Fa umitat yaduhu an juhi, sai aka dage hannun daga ciwon. Fam ba'atha dam, sai jini ya kulkulo kamar yadda yake ciwon. Fa ruddat ila makani, sai aka maida hannun. Fa sakana dam, sai jini ya tsaya. Wa qala Jabir, Jabir yake cewa wa ra'aytu abi fi hurratihi hina hufira alayhi, na ga babana a cikin ramunsa sa'an da aka go aka tone kabarin, ka annahu na'im, kamar bacci yake. Wa ma taghayyara min halihi qalilun wala kathir, da dai bai canza ba kadan ko da yawa. Qila lahu, aka ce mishi afara'aita akfanahu, to ya kaga likafanin sa? Fa qala yace inna ma dufina fi namiratin khumira wajhu wa ala rijlihi harman, ai an rufe shi ne da wani bargo wanda aka rufe mishi fuska, amma kuma kafar shi an rufe ta ne da alharman, wani ganye ne ana ce mishi feganum, feganum da turanci p e n a n p a p e g a n u m peganum, amma ni ban san sunan shi da Hausa ba. Ganye ne wanda ake ana yin magani da shi, daga cikin magani da ake shi yana tsaye da jini da magunguna iri daban-daban. To shi ne aka zuba a cikin kabarin aka rufe wajen kafa. Fa wajadna namira kama hiya, muka ga bargon yana nan yadda yake. Wal harmala ala rijlihi ala hayati, shi ma ganyen a kafar shi yana nan yadda yake. Wa bayna dhalika 60 sana, wannan ya faru bayan shekara 46 a zamanin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu kamar yadda tarihi ya tabbatar aka zo ruwa ya ci garin Madina sai ake tunanin za a yi drainage za a fitar da wato kwata wanda za ta hana ruwa ya dinga shiga cikin angoni da gidajen mutane sai zama inda ya kamata a fitar da kwatan ya ratsa ta wurin waɗannan kaburbura kuma kaburburan suna wawwatsa ne inda suke yanzu inda ake cewa makabaratu shada'i Udin ga masu zuwa ziyara Madina wannan wurin ba shine wanda aka kewaye din nan da katanga da gilashi ba shine asalin wurin ba wannan daga baya-bayan ne ma aka dade su aka tattara su a wannan wajen amma a warwatsa suke a cikin filin wannan fili na Uhud a warwatsa sosai kowa a inda ya fadi sai zama wasu daga ciki kwatanta ratsa inda suke da haka wajibi ne a cire su daga wajen kamar yadda ya tabbata ma a cikin abin nan al-ansab na al-ballazuri mutanen garin Madina sun ma yi resisting sun nemi su kiyarda cewa ba sa san wannan abin da za a yi idan ka san mutane suna ce za a rusa gidaje ko kasuwanni ko shaguna ko wasu hanyoyi ba za su yadda ba za su ga cewa wannan cin mutunci ne za a yi musu kama karya ne da sauransu to ba wai sabon abu ne da haka suka kiyarda suka aka yi tattaunawa kiba da daga baya dai aka amfani da karfin hukuma aka yi musu wannan abin ba a san rasu to shi yasa ma aka zo suna cikin garin Madina ake ga musu cewa gayi can fa an fara tono a wurin nan duk wanda yake da wata gawa ya je bai kai shi ba ruwan waɗannan ma'aikata za su zo da ka tafi da ne ko su zo tunawa ko ba ruwan su kowa ya je bai kawo shi to shine ya je ya ga gawar ya ganta a wannan hali so biyu aka tona kabarin an tone shi da wuri-wuri bayan an gama jihadin Uhud sannan kamar da Jabiru ke faɗa cewa na jibban na su da inda aka rufe babana ba sai je mishi kabari ya cire shi daga kabarin da aka rufe su sufin ya canza mai kabari na farko kenan wannan bayan ƴan makonni sannan na biyu kuma shi wanda ya faru bayan shekara 46 aka tarar da gawar tana nan lafiya ta yana daga cikin alamar kyakkyawar makoma wasu gawawaki Allah yana musu irin wannan gamdakatar ba sa lalacewa kamar yadda gawawakin annabawa suke ba sa ƙasa ba ta cin su to Allah yana zaɓar wasu bayi shi daga cikin bayi na ƙwarai a tone kabarinsu sai a tarar da su yadda suke har yanzu ana samun irin wannan sosai da sosai wataƙila kowa zai iya tuna labarin da ya ji a wani wuri ko a wani lokaci a zo an tona wani kabari bayan tsawon shekaru sai a tarar da shi lafiyar salau a tarar da mutumin a ciki lafiya na wani ma ko irin warin gawa bayan sai dai a ji ƙanshi ma da makamantansu duk wannan alama ce akan kyakkyawar makoma Allah kai mana gamdakatar malam ya yi maganganu a waɗanda mun tsallake wasu da yake cewa tun daga bayani akan shin wajen gabatar da wanda ya fi alƙur'ani a cikin kabari ɗin Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi akan haka da shi da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i duka sun fitar da hadisi daga shi Jabir ibn Abdullah game da cewa an sanya mutum biyu da uku a ciki to amma kamar yadda muka ambata wannan yana nuni zuwa ga halascin sanya mutum biyu ko uku a kabari ɗaya yana da ƙaidin larura ba koyaushe ba ne ba wai kawai haka nan an yi mutuwa sai a ce a saka mutane biyu a kabari ɗaya ba haka ba ne sai larura shine yawan gawawwaki da kuma halin ƙunci na wadatar yin aikin kamar lafiya ko ma'aikatan da za su yi tona kamar yadda ya faɗa a cikin al-Mughni na Ibn Qudama sabanin abinda shi anan kamar Ibn Qayyim Jauziyya yake nuna cewa halas ne kawai kai tsaye an tambayi Imam Shafi'i ya bada fatawa akan mas'ala irin wannan da yake faɗa a cikin Kitabul Ummi juz'i na 1 da yake cewa yana ganin idan akwai larura ko ana gaggawa ana iya sanya mamata biyu ko uku a kabari ɗaya akwai larura shine ba ku da lafiya misali a ce hatsarin mota ne aka yi a daji kuma sauran marasa waɗanda suke cikin hatsarin su ma suna da raunuka kaga ba za su yi aikin da yawa ko kuma kuna jin tsoro ta yi wurin akwai kidnapper za su yi bayan yanzu nan su kama mutane kuma kafin a tona kabari guda uku misali sai ku yi guda ɗaya sai ku saka su duka a ciki larura dai wanda take daidai da abin da kuka fahimta sannan a sanya a alƙibla a sanya wanda yake mafi falala shine falala ta farko shine wanda ya fi alqur'ani shike da falala mafi girma idan ba a san wanda ya fi alqur'ani a cikin su ba sai a duba ko meye miqyasin falala a wannan zamanin kamar shekaru kamar alamar waye fi kama da mutane masu mutunci ko masu karanci a irin wannan zamanin misali da an hada kai a mota haya kaga ba dole a san waye ya dace alqur'ani waye ya iya waye bai iya ba amma dai akwai kama da in an ga mutum za a gaji wanda ya kama da mutanen kirki kaga ba za ka kike da aje shi wani mummunan aski a sa a gaba ba an san bai kama da mutanen kirki ba amma da aje shi wata gida da irin shi gashi ta musulmai da kikkiawar sukar shi ko da alamar natsuwa to wannan shine za a gabatar a gaba Imam Shafi yake cewa amma duk da haka shi bai ganin dacewar idan mace ne da namiji a sa su a kabari guda daya to yin zama akwai bambancin jinsi kira wato gawa akwai namiji akwai mace in ba an tabbatar muharramin juna bane kuma a ce mata ne da miji ko uba ne da ƴa to illarura ta kai ta kawo ana iya saka amma asali ba za a saka ba sai akwai larura haka kuma a magana da yi akan abin nan wato mas'ala ta wannan tsawon shekaru da aka ambata da waɗannan gawoki suka yi na su Abdullahi dan Amr dan Haram ya zo a cikin littafin Ibnu Sa'd shine Abbaqat ya ambaci wannan daga Imam Al-Auza'i daga ainihin wato Az-Zuhri daga Jabir dan Abdullah da isnadi tabbatacce haka Imam Malik ma ya rawaito a cikin Muwatta ta hadisin Abdurrahman Ibnu Sa'sa'a wanda ke bada labari cewa labari ya iske shi akan haka haka kuma al-Imam Ibn Ishaqa mai magazi shi ma ya ambace shi daga wasu dattawa cikin mutanen garin Madina sai malam yace wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yudfana shuhada'u uhud fi thiyabi malamai sun yi sabani game da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa a rufe shuhada'u uhud a cikin sutarsu hal huwa ala wajhi istihbabi wal aulawiyya shin wannan mustahabbi ne da kuma duba zuwa ga abin da yafi dacewa au ala wajhi al-wujubi ko ko dole ne ala qaulaini shi maganganun guda wasu suka ce mustahabbi ne a ba su yadda suke wasu kuma suka ce a wajibi ne a ba su yadda suke ba za a ƙara asani nabiyin azharuhuma shi ya fitowa fili cewa al'amru inda al-itlaq yufidul wujub cewa duk umarni asalin shi wajibi ne wa huwa al-ma'ruf an abi hanifata mazhabin abu hanifa shine wannan wajibci din wal awwal magana ta farko cewa mustahabbi ne a basu haka nan ka a ƙara musu komai na sutura huwa al-ma'ruf an ashabi shafi'i shine abin da aka samu daga mazhabi Imam Shafi'i wa Ahmad da Ahmad dan Hanbal rahmatullahi ala jami' fa in qila idan aka ce fa qadru rawaya Abu Ibn Shayba wa ghayruhu bi isnadin jayyidin أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة. شو صفية رضي الله عنها تأيكا ودمنزم الله صلى الله عليه وسلم تفا غداني شو أسنيا ودمقوان تحمزة فكفنه في أحدهما. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كفني دايرة تكيم غدابيو وكفن في الآخر رجلا آخر. دايونكم يسنيا ونا أتكي ونا دايرة تكيم متنام أنصار wanda ya fadi a kusa da Hamza wannan hadisi ne tabbatacce a Imam Ahmad ya fitar da shi da Baihaqi a cikin sunan din shi Al-Kabir haka nan kuma ainihin wato Al-Imam Adh-Dhahabi ma ya tabbatar da ingancin wannan isnadi wannan hadisi to in aka ce ai gashi an yi haka me yasa kila sai a ce Hamzatu kana al-kuffaru qad salamu Hamza ana iya a ce to kafirai sun riga sun kwabe masa sutarsa wa matsalin bihi sun lallata gawashi sun ci mutuncin gawarsa wa baqaru an batani sun barke cikin sa wastakhraju kabidahu sun fidda hantar sa falidhalika kufina fi kafanin akhar shi sa aka samu shi wanda kafani daban to wannan ihtimal kuma kamar yadda muka ambata bai zamu zo mu tattauna akan wannan masail din a ƙarshe insha Allah bayan mun gama mun kai ƙarshen wannan babuka da suke magana akan Uhud wannan maganganun ba su da tabbaci ba su da inganci in ka bi asalin kisar abin da ya faru a cikin sahih bukhari abin da aka nuna shine wahashi da ya kashe hamza da kanshi ya bada labari yana cikin sahih bukhari babu maqtali hamza ibn abdul muttalib wahashi ya bada labarin cewa mai gidan shi a makka ya masa alƙawarin cewa in ya kashe hamza shi dani ya rama mishi cewa hamza ya kashe masa dan uwa kuma ya kasance yace aka ce ya kware a wajen harbi kallama yukhti'u hadafan da wahala ya kuskure target ɗinsa da haka abin da yazo kenan tunda aka zo ana yakin shi Hamza yana ta kisa shi kuma yana ladewa a bayan bishiya a bayan doki yana ta nema ya samu Hamza a matsayin target har kuma Allah ya bashi sa'a ya same shi yace da ya jijjiga wannan haraba wannan mashi sai aika mai da shi sai ko ya same shi tsakankanin cibiya da maras yace da ta shiga ya tafito tsakankanin mazaunan shi yace Hamza ya juyo yana so ya iso inda nake ya shake ni yace sai jini ya sare shi ya fadi da jini ya sare shi yace na je kanshi kawai na cire mashi na ce ina cire mashi na koma cikin mu'askar din mu cikin sasanin mu kawai na zauna ba abin da ya ƙara yi daga wannan barna kawai washi to kuma babu wani labari ingantacce akan me ya faru daga nan amma labari ya shahara cewa daga baya Hindu ta ma ta yi alƙawari tun a Makka za ta zo sai ta ci mutuncin gawa Hamza kuma ta zo din ta fasa cikin ta zaro hantar ta tauna ta furza kuma mun karanta a baya akwai nakara ma game da wannan sai annabi yake cewa to wannan kuwa ba za ta wuce ta to kuma gashi ta musulunta kuma annabi yana nufin shikenan ba za ta kai labari ba to na farko abin da zaka tambaya shine shin dama yana cikin al'adar larabawa cannibalism cin naman dan adam cin naman bil adam baya cikin al'adar su baya daga cikin hanyar da suke nuna fushinsu ko damuwarsu hatta ita kanta musula din mun ji cewa Abu Sufyana yana ganin bata dace ba amma dan shi na komandan arna a wannan ranar sai da ya ambata cewa shi bai ce ayi ba kuma shi bai jawo shi ba wato yana riga tsakani ba ruwan shi amma dai kenan ba shi ne asalin abin da suke yi ba to balantana kuma diban naman dan adam danye su saka a bakinsu wannan ya saba wa al'adarsu shi sa har Allah ya musu kwatanci da su a yuhibbu ahadukum an yi akula lahma akhihi maitan fakarihtumu yanzu ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa ya yanka ya ci alhalin ɗan uwan yana gawa wannan abin da an faɗa za ku ci za ku kyamata ku ce ba zai yi ba so don haka wannan kisar duk da shahararta amma dai ta fuskar isnadi ba ta da inganci wallahu ta'ala a'lam to a wannan ihtimalin shi ne kawo malam yayin wannan magana cewa ta yi sun mishi salam sun kwashe duk abin da ke jikin shi na sutura sun yi magawa tsirara kuma sun wulakanta gawa ya tabbata dai fil jumla cewa sun yi magawa ki wulakanci wulakancin da suka musu shine su sare hanci su tsaga kunne ko su fasa ciki su fidda kayan ciki ko kuma su tsinke al'aura su yanke al'aura su yadda ita wato kuma su yanke al'aura sai su saka a goshi su saka mishi a fuskarsa to wannan sun kai wannan wulakanci amma batun kuma wannan ma faɗa ne fil jumla ba a ce sun yi ma wane ba to batun a ce a faɗe shi abin nan tafsilan a ce wane ga abin da ake magawarsa yana buƙatar dalili tabbatacce wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa hadha alqawlu fi dha'fi nadhiru qawli man qala kaji ko yace wannan magana wajen rauni to dai take da maganar wanda ke cewa yughassalu ash-shahid wanda suke cewa lalle ai mashahidi wanka wa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula bil ittiba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko cancanta abi shine ba ai mashahidai wanka ba ai musu likafani ba ai musu sallah shahidan yaki wa minha daga cikin fiqhun dake cikin wannan yaki anna shahidal ma'arika la yusalla alaihi shahidi na ma'arika na yaki ba a mushi sallah li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i uhud saboda annabi bai musu sallah ba walam yu'raf anhu annahu salla ahad min man istashida ma'ahu fi maghazi ba a san yawa wani sallah daga cikin waɗanda suka yi shahada a yaƙe-yaƙen shi ba wa kadhalika khulafa'ur rashiduna wa nubuwwatuhum min ba'du haka halifofinsa guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu ajma'in haka masu wakiltarsu a cikin komandoji haka sauran shugabannin musulmai na baya wannan shine asali kamar yadda muka ce wajen kar a cire musu tufansu duk da ba za a cire tufa ba amma akwai abin da ake cirewa shine dan akwai makamai a tare da su kamar cewa ko wata wuka ko wani wata bindiga ko wani makami irin wanda suke boyewa a jikin su na idan ana kokowa sai amfani da shi ko kuma sulke shi ma wanda makami ne na kariya ko hular kwaro duk wannan ana cirewa ana cirewa kamar da suka ce yunzau minhumul julud wal wal hudud ana ce wal hadid ana cire musu abin da yake fata ne ko kuma watin damara kenan ko kuma karafa dake jikin su wannan ana cirewa to nan da yayi magana akan cewa shahidi ba a musu sallah sai ya ce fa in qila idan aka ce faqad sabata fi sayyaini min hadith uqbah ibn amir anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa salla ala ahadi uhud salatuhu ala al mayyit thumma sarafa ila al minbar ay ya tabbata a cikin sahih bukhari kamar yadda yake cikin bukhari a kitabul magazi da kuma kitabul janaiz bukhari babu da yake cewa babu salati ala shahid babun da ke bayani akan mas'alar yin sallah ma shahidi yana cikin bukhari haka a cikin sahih muslim a cikin kitabul fada'il nashi da kuma abu dawud da sahih duka sun fitar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana gabda rasuwarsa ya fita ya je wannan makabarta ta Uhud ya tsaya a wajen yayi musu sallah irin sallar da ake yi mamaci sannan ya juya ya koma ya hawo minbari yayi wa'azi wa qala ibnu abbas kuma yace sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qatla uhudin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma shahidan Uhud sallah kida sai a ce amma salatuhu alaihi sallar da annabi ya musu fakanat ba'da 68 min qatlihim ba'da 8 sinina min qatlihim qurba mauti an yi haka ne bayan shekara 8 da kashe gabda rasuwarsa kal muwaddi lahu sai aka ce ana ganin kamar ban kwana ne yake musu ya musu wannan sallah ne dan ban kwana wai shi hada khurujuhu ila al baqi qabla mauti wannan yake kama da sa'ad da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin rasuwarsa gabda rasuwarsa ya tafi zuwa makabartan baqi yastaghfiru lahum yaji yana musu addu'a Allah ya gafarta musu kal muwaddi lil ahya'i wal amwat kamar yana ban kwana ga matattu da rayayyu shine lokacin da Aisha ta fito ta ganshi din nan har ta dawo tana haki ya goyi tare da ita yake mata magana fa hadhihi kanat tawbi'an minhu lahum wannan sallah ce ta ban kwana la annaha sunnatu salati alal mayyit ba wai sunnar da ka sani ta sallah ga mamaci ba walau kana zalika kadhalika lam yu'akhirha 8 sinin da ce asalin sallar gawa ce da ka sani to da annabi bai jinkirta ta shekara 8 ba la siyama inda man ya kun musamman ga waɗanda suke cewa la yusalla alal qabri wanda suke ganin bai halasta ayi sallah ga kabari ba aw yusalla alaihi ila shahr ko kuma in ya wuce wata guda bai halasta ayi shi a kusa akwai mas'ala ta idan babban liman na gari yazo ya tarar da an yi wata mutuwa an rufe baya bai samu halin yi mata sallah ba yana da yancin ya je makabarta ya tafi da mutane ayi sahu ya mata sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan baiwa baka fata wacce ke shara a masallaci wacce ta rasu cikin dare sabai suka ga cewa wannan matan ba wata muhimmiya bace a cikin mutane babu bukata a tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baccin sa saboda ita suka yi mata sallah cikin dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya waye bai ganta bai ce ina wannan bai shara aka ce ai kaji yace halun mu bira ila kabari ku tashi mu je makwancinta aka je sa akai sahu a cikin makabartar yayi mata kabbara sannan yake cewa Allah ya haskaka waɗannan kaburbura a sanadiyar wannan addu'a wannan yana cikin Bukhari da Abu Dawud karanta ahkamul jana'is ta malam albani to wasu malamai suna ganin za a iya yin wannan sallar ne idan kabarin yana danyi sabo suka ce mudda shine wata guda wasu kuma suka ce a kwata kwata ma ba za a yi ba wannan yake banci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ai makabarta ba a sallah a cikin ta sannan akwai munaza'a akan sallar gawa sallah ce sallah koko ba sallah ba wanda shi kanshi Imam Bukhari ya goyi bayan cewa sallah ce ya kawo maganganun da suke goyen bayan haka daka a gurin masu ganin wannan ra'ayin cewa ba a sallar gawa a makabarta ko kuma koda ana yi ga kabari abin to sai dai in bai wuce wata guda ba shi kabarin da za a yi musallan to a wurin su babu yadda za a ce an jinkita sallar nan har zuwa shekara 8 sai dai ya tabbata kamar yadda na ambata a baya kamar yadda Sheikh Al-Albani ya kawo a cikin akamun da na'iz cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba da labarin cewa lam yusalli ala shuhada'i Uhud illa Hamza bai yi ma shuhada'i Uhud sallah ba sai dai Hamza wato ibtida'an Hamza ta iyaka wa sallah, daga baya kuma ya dinga yi musu tare da Hamza har sai da yi musu sallah ya fuso 70. Daga kamar da ya ambata ne tun farko shine a shugaban musulmi a irin wannan mahalli shike da ta cewa ta fuskar me ya kamata a yi, ko dai yayi da ra'ayinsa ko kuma ya shawarci ulul amri daga cikin mutanansa, malamai da shugabanni da waɗanda suka san abin da suke a ilimi a ga me ya kamata. Wa minha, daga cikin fa'idojin hadilai akwai anna man azarahu Allah fi takhallufi an al-jihad, duk wanda Allah ya bashi uzuri akan kar ya je gurin jihadi. Ashabul a'zar, marasa lafiya wanda suke masu rauni, tsofaffi, mata wanda suke ainihin wato nakasassu, waɗanda aka san cewa suna da uzuri a shar'ance, idan an ba su uzuri limaradin saboda rashin lafiya aw arajin ko gurguntaka, yajuzu lahul khuruju ilayhi, ya halasta in sun ga suna so su je suna iya su je din a matsayin mustahabi, wa in lam yajib alayhi, ko da yake ba wajibi bane, kama kharaja amru ibn al-jamuh wa huwa a'raj, kamar yadda amru dan jamuh ya fita alhalin yana gurgu. Mun ji cewa yabi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, me kake gani idan naje ne jihadi aka kashe ni, shin zan miƙe kafa ta in zata miƙe sambal a aljanna? Annabi ya ce kwarai kuwa, da aka kashe shi kuma annabi ya ce na gan shi a ainihin aljanna yana tafiya da kafafun shi lafiyayyu. Mun karanta ba, malam ya ci gaba da cewa wa minha, daga ciki annal muslimina idza qatalu wahidan minhum fil jihadi yadhunnuhu kafiran fa alal imami diyatu, cewa idan musulmi suka yi kuskure suka kashe wani daga cikin su dan uwan su musulmi a tsammanin su kafiri ne a wurin jihadi, fa alal imami diyatu, to shugaba zai biya diyar sa, gwamnati ta biya diyar wannan mutumin min baitul mal, daga baitul mal, daga cikin dukiyar gwamnati, li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arada an yadiya li yamana aba huzaifa, saboda annabi alaihi salatu wasalam yayi nufin ya biya diyar yaman shine wannan kenan Husayn ibn Jabir, wani dattijo daga cikin dattawan mutanen Madina, wanda da shi da wani abokinsa mai suna Thabit ibn Waqsh an basu a gida a cikin tsofaffi ne, sai suka yi shawara suna zaune suka ce muna zaune kawai, yo ba gara mu dauki makami mu fita ba, ko za mu samu shahada ba, me kake gani? Yace aiko abin da ya kamata mu yi kawai, sai suka fita suka tafi. To sun zo daidai lokacin kuma an samu wannan irtibakin, an samu wannan rudanin na kafirai, sun samu yanayi na cin galaba akan musulmai, da haka musulman ba sa cikin ittizan, ba sa cikin natsuwarsu da ainihin hankalinsu, suna ganin ullo waɗannan mutanen sai suka kashe, suka rufa shi al-Yaman da Sara. Huzaifa na ce musu babana ne, babana ne, sun riga sun kashe shi. Amma shi wancan ɗayan Thabit ibn Waqsh an ce kafirai ne suka kashe shi, haka dukansu Allah ya azurta su da shahada. To wannan yanzu sai annabi ya ce zan biya diyarsa, sai Huzaifa ya ce Huzaifa ya ce famtana Huzaifatu min akhadhi diyya wa tasaddaqa biha ala almuslimina, ya ce ba zai arshi diyya ba, shi ya yafe wa musulmai kashe mahaifin shi da suka yi, ya yafe wannan diyya. Baya ga waɗannan akwai fa'idoji da dama waɗanda an ambace su a baya, kuma za mu ji wasu a gaba waɗanda ya kamata kar mu tsallaka nan, sai mu ambace su. Akwai bayani akan falalar zuhud, in ka kalli kissar ainihin wato Mus'ab ɗan Umay, akwai falala ta zuhud da takarar ɗan game da duniya, yadda Mus'ab ya zama ba yi da komai, ba yi da dukiya, amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ɗaukaka, duk da cewa asalin shi ɗan masu kuɗi. Sannan malamai suka ce kamar da Ibnu Hajar yake faɗa, kissar wannan hadisi na Abdurrahman ɗan Auf yana nuni zuwa ga cewa yajudu lilfadili fi dunya, mutumin da yake da wadata a duniya yana ya halasta gare shi an yamtani'a, yaki an tawassu, yaki moran duniyarsa, saboda mene? Khaufan ala hasanati, dan jin tsoron kada ya cinye ladan shi. In kun tuna Abdurrahman dan Auf yayi azumi ne zai buɗe baki, ya tuna ainihin wato dan uwansa abokinsa Mus'ab, yaga kuma irin daular da yake ciki sai kasa cin wannan buɗe baki, ya tashi bai ci abincin ba, yace kar yana tsoron kar ya zama cewa wannan dukiya ya samu a duniya hasanatuhu ne, ayyukan shi ne na alkhairi aka gabato mai da su a duniya, da haka ya halasta mutum ya zama yana da wadata amma ya dinga takalan san kada ya biye wa duniya dan tsoron kada ya cinye ladan shi na lahira a nan duniya. Sannan kissar yakin Uhud tana nuni zuwa ga shukumud durubi, shukumcin da ke cikin zunubi. Laifi ne wasu daga cikin sahabbai suka yi na saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya haifar da duk wannan abin da ya faru. Ibn Azari yake cewa annahu yusibu dararuhu man lam yaf'alu, kuma zunubi cutarwarsa tana iya riskan wanda bai aikata shi ba. Kamar da Allah yake cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, zunubai da mutane suke yi shukumcinsu yana iya faɗaɗuwa har ya shafi mutane musiba, ya shafi wanda ba su je ba su gani ba, musamman zunubin da ya shafi sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sabani tsakankanin musulmai. Domin abin da ya faru a wajen kenan, annabi ya ce a tsaya, wasu suka ga cewa ba za a tsaya din ba, lokacin tsayawan ya kare, sannan suka samu sabani tsakankanin su me ya kamata a yi me bai kamata ba, sai suka shiga cikin wannan fitina. Kuma gaba ɗaya rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fitina ta shafe ta, aka ji musu ciwo, aka kashe musu mutane 70, sannan kuma har shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ji masa rauni. Sannan shaytan ya zo ya yayata cewa amma kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka shiga cikin dai fitina ba yar kankanuwa ba. Duk wannan menene? Shukumci ne na zunubai. Sannan yana nuni zuwa ga cewa annal masaiba turfa'u bi haddarajat, musibu da suke samun mutane musulmai Allah yana ɗaukaka darajarsu ta haka, domin a sanadiyar wannan musiba kuma aka samu hauhawan yawan shahidai din. Wasu kuma wanda suka rayu suka yi ayyuka na falala wanda aka ci gaba da ambatansu da su, za mu ga insha Allah a ƙarshe za mu ambaci wasu ƙoƙari da wasu a'ayan na sahabbai suka yi, kowa za mu ambaci shi a taƙaice, wani kaza kaza ga abin da ya yi, wani kaza kaza ga abin da ya yi, duk suna nan rubutattun abubuwa ne a cikin tarihi insha Allah. Muna so mu gama karanta abin da malamin mutane sai mu ga ƙara-ƙaran da nan. Za ka ji irin wato albala'ul hasan da wasu sahabbai suke. Alal misali Talatu ɗan Ubaydillah, wanda daga nan ne ya samu falalar ha, annabi yana cewa wanda yake so ya ga wanda ya gama ma Allah aikin da ya ce ya yi masa a duniya ya kalli Talatu ɗan Ubaydillah. Ga Sa'ad ɗan Abu Waqqas da annabi yake ce mishi fadaka abi wa ummi, na baka fansar uwata da ubana, suka samu falaloli irin waɗannan da yawa sakamakon wannan bala'i da ya samu shi. Don haka idan bala'i ya samu mutum sai ya kokari ya koma zuwa ga Allah, ya yi da kaddara Allah, ya yi fatan Allah ya sa hakan ya zama mishi kafara ga zunuban shi da kuma ɗaukakar darajarsa. Kai yayi mummunan zato, mummunan tunani, ya ga cewa shi Allah baya san shi, dan me shi za a jarabce shi da irin wannan jarabawa, ya yi ta faɗan munanan maganganu da tunani mummuna irin yadda mutane suke yi. Sannan yana daga cikin fa'idar da malamai suka fitar a nan, shi ne cewa al-imsaku anil ibshari bish-sharri, ka kame bakinka daga yau mutane mummunan bishara. Ya zo a cikin riwayar al-imamu al-hakim Abu Abdullah da isnadi tabbatacce cewa bayan da aka gama yakin, ita Safiya ƴar uwa Hamza da ta taho tana kuka tana mure tana raurawa, ta ga Aliyu da Zubairu suna tsaye cikin damuwa, ta dinga tambayarsu an kashe Hamza ne ban gan shi ba, a cikinsu ba wanda ya gaya mata, ba wanda ya gaya mata, kowa sai dai ya shuru har ta je ta gani da kanta. To yana daga cikin kyakkyawan hali ka koyi irin wannan ɗabi'a, kar ka zama manzo na sharri. Ko mun gani duk sanda wani mugun abu ya faru a bakinka za a fara jin shi, kai za ka fara tweeting ɗin shi, kai za ka fara posting ɗin shi, kai za ka fara gaya mutane, to za ka zama abin kyama, abin ki a gurin mutane. Ta yadda da zarar mutane sun ji ka buɗe baki za ka yi magana, ko sun ga ka kira su a waya, ko sun ga ka aiko da wani saƙo a wani gurin, to gaban kowa zai faɗi kana firgita muminai kenan. Ko mun gane wannan, za ka zama sinanimin su masiba, da an ganka za a dinga kana ce wane dishi duk mutuwar da ake a garin nan shi yake sanar da shi, a bakin shi ake fara ji da wane mutu shi ya gaya mana, da wane mutu da aka yi bala'i a wuri kaza, to karka yadda ka zama haka. Ya saba wa tarbiyyar mutanen kwarai, dole za a ji labarin, amma kai ka zama kai ne wato kan gaba wajen bayar da labarin. Sai suka ƙi mata magana, suka kauda kai, ta zo har tana jijjiga su tana cewa ku gaya mini, gwaggwansu ce, suka ƙi mata magana har ta wuce ta ga gawo wakil da kanta. Sai ma Ibn Hazari yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa bayi daga cikin falala, bayi daga cikin abin alkhairi, mutum ya zama manzo na sharri wanda zai dinga bada labari mummuna ko da yaushe a dinga jin mummunan labari a bakin sa kanka zama haka ya zama in zaka bada bishara to kana bishara abu na alkhairi idan abu na alkhairi ya faru babu laifi kai gaggawar zuwa ka bada bisharar sa kalli kisar Kabu dan Malik lokacin da aka yi mishi tuban shi ya sauka haka wasu mutane suka dinga gaggawa su kowa yana so ya mazai ki zama shi ne fara kai masa labarin to idan labari na alkhairi babu laifi ka zama kana da gaggawar ka je ka faɗi shi amma labari na sharri ba a buƙatar haka baya daga cikin siffofin mutanen kirki ƙoƙarin ya da mummunan labari sai ka kame daga haka insha Allah ina ganin tunda gabace nan muka samu da mu tashi in yabo akan faslun fi dhikri ba'dil hikami wal ghayatil mahmuda allati kanat fi waqa'ati uhud faslun da bayani akan wato me yasa Allah ya jarabci musulmai da wannan jarabawa a yakin Uhud akwai wasu manufofi na alkhairi da za su samu a yakin Uhud din wannan fitinan da suka faru da su akwai manufa ta alkhairi da Allah yake nufi da su da musu wannan jarabawa to mun zo a darasi na gaba insha Allah za mu fara jin bayani akan waɗannan manufofi na alkhairi waɗanda a sanadiyar su ne Allah subhanahu wataala ya jarabci musulmai da wannan jarabawa ta abin da ya faru da su a yakin Uhud yadda daga baya sun sun ci nasara a fil jumla insha Allah za mu tsara an sai Allah kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.